على الفاتح الخاتم ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن أوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدوة الأقراب فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتأدب بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله wannan magana da ake yi akan salatul fatihi ina fatan duniya ta karkata ta fahimta ta ji magana da ake yi akan salatul fatihi ta fi alqur'ani so 100 ko so 600 ko so 1,000,000,000 nawa ne ma to ga yanayin yadda magana take insha Allah za mu ji ta amma abinda za mu faɗa jiya mun ji ainihin menene khalaqas samawati wal ardi bil haqqi ma'ana wajen karanta alqur'ani ya tadabburin alqur'ani ya fahimtar alqur'ani yake ya makamin fahimtar alqur'ani to wannan abinda aka samu aka yi ta rusa al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da magana na kage akan salatul fatihi da juya fasaran ma'ana ga abinda ake magana ga abinda aka juya duk mutumin da yaji an ce akwai wani abinda mutum yake da shi yanda yafi alqur'ani to gaskiyar lamari ba zai yadda da mutumin ba kuma mutumin da yake musulmi mai imani wani ya ce a'udhu billahi wani ya ce inna lillahi wani ba abinda zai kowa wanda ba zai faɗa ba amma mai hankali zai yi watakila ya tsaya ya ga menene tukunna abin ya shiga ya gane menene kafin ya yi hukunci da kansa wannan an cutar da mutane da yawa akan salatul fatihi da alhairin salatul fatihi da ke ciki wanda Allah ya sa mutane aka toshe su suka kasa fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yabon kansa da kansa baya yi wanda suke yabon sa su ne suka san shi suke yin magana a kansa an kai muhallin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taqumu kama taqumu al-ajim yanda masu mulki ajamawa suke ana manzo Allah yake cewa kar ku yi irin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana hakan sai Hassan ibn Sabit kuma sai yace iyani lil azizi alayya fardun wa tarku al fard ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu fahmun wa aqalun yara hadha al jamal wa la yaqumu wazalla ya hana karata shi kamar yanda bai ajamawa suke yi wazalla sai wannan sha'irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce qiyamul azizi alayya fardun girmama mai girma a wajena farilla ne, wa tarkul fardh ma huwa mustaqim, duk abin da yake farilla ne ko baka cika shi ba to bai zama ya daidaita ba. Yace ajibtu, zan yi mamaki, liman lahu fahamun wa aqalun, ga wanda yake da fahimta da hankali, yara hadal jamal fala yaqumu, yaga wannan kyau na halittar da Allah ya yi wa manzo Allah bai tashi ya girma shi ba, ai Annabi kuma bai hana shi ba, manzo Allah kuma bai hana shi ba. Gashi wani lokacin manzo Allah ne yake danna kansa haka, wato man tawaba'a lillahi rafa'ahu Allah, sai kuma a daga wanda suka fahimci Annabin kuma sai a cika ai dole ai akan Annabi Muhammadu misali. To kaman haka ne, a sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana salati yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Sayyidina Ali abinda yake fada, Allahumma sal Allahumma dahi al-madawhati wa bari al-masmukati wa jabbar al-qulubi ala fidratiha wa ij'al sharaifa salawatika wa nawani barakatika, ij'al sharaifa ba Allah kai salati wa annabi kaman yadda kai wa annabi Ibrahim, kai albarka wa annabi Ibrahim kai wa annabi Muhammadu, ba haka shi ya fada ba. Ij'al sharaifa salawatika, salatin ka wanda yafi kowanne daukaka, wa nawani barakatika, karuwan albarkanka a sama da na annabi Ibrahim zakai, ba daidai da na annabi Ibrahim ba. Sai mutum ya ce wanda ya yi wannan salatin wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai daidai ba, kuma musamman Aliyu babu ilimi, kuma gashi nan a cikin littattafai na tarihi, gashi nan a cikin tafsirai, gashi nan a cikin ahadisu na manzon Allah, wanda sayyidina Ali ibn Abi Talib bai gushe ba yana karantar da, kuma shine salatul fatihin, ij'al sharaifa salawatika wa nawami barakatika wa rafati tahannunka ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa wal mu'lin al-haqqi bil haqqi, ba ita ce salatul fatihin ba? Wannan riwayar sayyidina Ali duk duniya daga wajen sayyidina Ali wannan ya fito, kuma shi ne salatul fatih. To an hana saboda yadda mutum bai, kuma duk lokacin da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ya ce kai warham Muhammadin kama ga warham Muhammadin kama kama rahimta li Ibrahim musali, kayi albarka kayi rahama wa annabi Ibrahim kamar yadda kai wa annabi Ibrahim, kayi rahama ga annabi Muhammad kamar yadda kai wa annabi Ibrahim, kayi wannan albarka ga annabi Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Muhammad kamar yadda kai albarka. To ai ka dawo ka duba mizanin ba dai bane, ba dai bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau din nan kace kana ganin annabi Ibrahim ya shi annabi Muhammad ka kafirta, a yau din nan ka kaddamar da annabi Ibrahim aka annabi Muhammad, wallahi ka kafirta. Amma kaga da yake siffa ce ta salati da ya fito daga hadarin manzo Allah, hakan ake tafiya da shi. Amma sayyidina Ali ba, kuma sayyidina Babakar ba irin salatin da yake wa annabi Muhammad ba kenan, sayyidatuna Fatimatu Zahra ba irin salatin da yake wa annabi Muhammad ba kenan. Gurgudun fahimtar mutum da yadda ya fahimci annabi Muhammad da wannan yake salati wa annabi Muhammad, kuma a duba a cikin sa'adatu darai ne a gani, a duba cikin littattafai da yawa za a gani. Kenan abin da aka fahimci annabin da shi, dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ba wani abu bane, ni mutum ne dan wata mata mai cin gusheshen nama sai kai maka dake shi haka to ai ko za a faɗi za a rushe gashi annabi ya faɗa akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa a muhallin tawadu amma kai in ka dawo Allah ya gane da kai ka faɗa ka taba ganin annabi ya rusa abun bai rusa ba musamman wanda suka san shi to saboda haka wannan abin da nake magana ina magana ne akan salatul fatihi da tilawatul qur'ani kar amince tilawatul qur'ani karatun alqur'ani ba fa shine qur'anin ba kuma tilawatul qur'ani nan abinda zaka karanta na alqur'anin ba fa shine ba tilawatul qur'anin wani ya fi wani ne a tsoron Allah da komi ba wani ya karanta alqur'ani so harafi daya lada goma ne wani lada dari ne wani fiye da haka ne gurgudan mutane ne ba Allah ne yake karanta alqur'anin ba a mutum ne fa yake karanta alqur'anin shi kuma darajarsu daban-daban ne ba daraja ɗaya bane ko a karatun sallah da alola mutum yana da alola ya karanta alqur'ani ba alola da wanda ya karanta alqur'ani da alola akwai bambancin lada sannan wanda ya karanta a cikin sallah da wanda ba a cikin sallah ya karanta ba akwai bambanci sannan wanda ya karanta da tadabburi da wanda ya karanta ba tadabburi akwai bambanci wannan duk ya zo a cikin ahadisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to in aka zo ana magana tabdil qira'atul qur'ani karatun qur'anin wanne daga ciki idan aka zo kai bugun ɗayan kadanya kowa da kowa da jahili da malami kowa yayi irin zamanin garin watan ramalana kowa malami ne a lokacin to hakan ne zai fitar da mutane kuma wannan ne zai hana zama malami ba haka bane kenan mutane na dawo da hankalin mu baya ne zan sake karantawa ga abinda Sheikh Tijjani ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله تعالى عنه اللهم انفعنا به الكلام على التبديل بين الصلاة على النبي وبين تلاوة القرآن صلاة والنبي با صلاة الفاتحة ما شيء يي مغانا با تبديل بين الصلاة على النبي ولقراءة القرآن كما وانا ميزان اكو وانا ميزان ايكن سا اشكن littafin Ibn Taymiyyah dan Taymiyyah yana da wannan mizanin akwai aikin da aka nema a yi a ɗakin Kaaba wajen dawaci da karanta alqur'ani da labbaika da akwai bambanci a wajen dan Taymiyyah kuma yana nan a rubuce a cikin majmu'ul fatawa kenan idan abin da aka nema wannan ga abin da ake nema ga wannan bambancin yana karawa ina son sake fitar da shi fili ne gurgurdan abin da Allah ya fahimtar da ni kawai shi karatun qur'ani yana da ka'idodi la yamassuhu illa al-mutahharuna salatin annabi babu wannan ka'idan saboda shi taqarrubu ne neman kusanci ne zuwa ga Allah shi kuma salati kyauta ne baja-baja mutum ne yake neman ruwan sama Allah ya kawo ruwan sama Allah ya kawo ruwan sama shi buƙatarsa kofinsa ya cika kofi ya sha ruwa sai Allah ya zubo da shi masu randuna suka cika masu tafki suka cika da koyina duk wannan ba kyauta ba ne wai ba su suka roƙa ba sai ya zamo abin ƙarya ne kuma a gaskiya ne to abun yanda yake baina salati ala nabi ba salatul fatih ba fa salati ala nabi wa baina tilawatul qur'an sai shaut yani sai fara cewa amma tabdilul qur'an ala jami' al azka ala jami' kalami min al azkari wa salati ala nabi wa ghairihi pp qur'an fifitayya ta alqur'ani akan dukkan wani kalamu min al-azkari zikiri ne wa salatu ala nabi ko salati ne wa annabi Muhammadu wa gairihi ko wani sa ne min al-kalami daga cikin maganganu fa amrun awdahu min ash-shamsi abu ne wanda ya fi rana bayyana kama huwa ma'lumun fi istiqra'ati ash-shar'i kama yanda yake sananne ne wajen tabbatar da shari'a wa usulihi da asalin shari'a shaidat bihi al-atharu sahiha athar sahihai sun gabata shaida akan haka kaga wannan inda adalci shehu jani ya ga magana inda adalci shehu jani ya ga magana ma baina salati wa tilawatul qur'ani to akan sa kawai tukunna sai sake cewa wa tafdilihi fi tayyasa daga bangare biyu na farko kaunuhu kalamuz zati shi qur'ani kalamuz zati ne al muqaddasatu mai tsarki al muttasifatu wanda ya siffantu bil azmati da buwaya wal jalali da jalala fa huwa fi hadhihi martabati a wannan martaban ba'a layuwadihi kalamun babu abin da ake hada shi da irin magana irin nasa to shin karatun qur'anin nan da ake magana ko tilawatul qur'anin nan tilawan da annabi yake yi wa qur'ani ne in ko ba tilawan da annabi ne yayi wa alqur'ani ba to akwai tafaduli akwai bambance sannan shi kuma madlul ne ishara ne karatun alqur'ani ishara ne akwai bambanci kenan a ciki kamar yadda je mu karanta in mutun ya waiwaya baya ya dawo in ma bai waiwaya ba a wannan din za mu fitar da ainihin natija insha Allah ya jani wal hasisiyatu sani nabiyu ma dalla alai min al ulum shi qur'ani ana karanta shi ne abinda yayi dululi akan sa na daga ilmai wal ma'arif da sanin Allah wal mahasinul adadi da kyawawan ladabi wa turuqul huda da hanya na shari'a wa makarimul akhlaq da makarimul akhlaq wa akamul ilahiyya yasan ahkamul ilahiyya wa usafil ilmiyya aliyya yasan sifofi madaukaka allati la yattasu biha wanda ba wanda yake siffantuwa da wannan karanta ilimin na alqur'ani illa ar-rabbaniyuna sai ar-rabbaniyun ulama'ur rabbaniyuna su ne suke siffantuwa da wannan karanta alqur'ani da wannan suna sane da ulumu da ma'arifu da husnul adabi da duruqul huda da makarimul akhlaq da ahkamul ilahiyya da awsaful aliyya wannan ba wanda yake siffantuwa da shi illa rabbaniyuna wato rabbaniyuna suna wajen siddiqai ne wato ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasanu ulaika rafiqa to fa huwa wanda yake da wannan sifa fi hajil martabati a wannan martaban ai la yuwazihi al-kalamu wato ba wani abin da zai daidai da karatun qur'anin sa fi dilalati ala hadhil umuri wajen nuni akan yadda ya fahimci ubangiji da yadda ake siffanta ubangiji da fahimtarsa daidai taro ayyuka to babu wanda ya daidai da wayannan ar-rabbaniyun din summa anna hataini hasisiyataini sannan wayannan biyu la yablughu fadlu al-qur'ani fihima ba wanda yake kai su wajen karatun al-qur'ani karatun al-qur'anin su da karatun al-qur'anin wasu wanda ba su ba akwai biyayya akwai wani bayan wani ar-rabbaniyuna musasu sahabban annabi Muhammadu mu dauki illa al-arifu billahi sai arifai kuma masana Allah wajen karanta al-qur'ani kadin kashafat lahu baharul haqaiqi wanda aka bude musu kogin haqiqa suka gane me ake nufi da karatun alqur'ani me ake nufi wani martaba ne ulumu ma'rifa makarimul ahlak adabu husnul mu'amala kaza wanda in ka karanta domin ikra bismi da allazi khalaq khalaq al insana min ala ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam iyanan duk wani siffa da yake cikin alqur'ani yana cikin nan sannan fatiha ka taba karanta ta ka gane me ke cikin ta siffofi tara ne wanda shi yake daukan alqur'ani idan mutum ya karanta fatiha ya san haka tauhidun yana cikin alhamdulillah rabbil alamin sannan yabo sannan shari'a sannan haqiqa sannan addu'a sannan duk wa'innan abubuwan sifofi guda tara ne wanda suke cikin fatiha kuma duk alqur'ani siffan kenan guda tara wanda da shi Allah madaukakin sarki yake wa'azin duniya da lahira gabaki daya shin mai karatun fatiha ya san haka haka ya fahimci fatiha tsakanin shi da Allah da yayin shi kuma shine ake kira alqur'ani shi yasa Abdullahi ibn Abbas ko Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa ba a taba yin wani babu wani nassi da ya sauko sai ya san nasihu ya san mansuhahu sannan kuma yana sane da dukkan abin da yake bibiye da shi yace da za ku zo ku same ni ku gaya min raƙumin wani ya bace yace a cikin alqur'ani zan duba alqur'ani zan gaya muku yana waje kaza a cikin alqur'ani zan duba alqur'ani yace muku raƙumin yana waje kaza ko kaya ya rike shi ko an dai samu abin nan amma a cikin alqur'ani yace zan nuna muku haka kowa ya san alqur'ani kenan salatin daban karanta alqur'ani daban amma kuma ga yanayin yanda suke tafiya mun tace akan wannan din mu je akan haka sannan yace fa huwa abadan yusaddu fi lajjaha shi tuntuni ko kuma ya dade yana ninkaya cikin fahimtar alqur'ani fa sahibu hadhihi martabati wanda yake karanta Qur'ani da wannan suran huwa alladhi yakunu alqur'ani fi haqqi afdalu min jami'il askari shine karanta alqur'ani a wajensa yafi komi wanda ya san wannan maganganun da nayi ta fada baya to shine karanta alqur'ani a gurinsa ya zamo ya hade shi ne to komi a gurin sa karanta alqur'ani wal kalamu li hawzihi fadilatayn saboda ya tara fadala guda biyu li kaunihi domin shi yasma'u min az-zati al-muqaddasa yana jin alqur'ani ne al-qari'ul qur'ana makarantin alqur'ani in yana karanta alqur'ani yana jin shi kaman yadda yake abinda zaka gane dai kawai na farko al-lafzu lafzul bari lafazin yana jin ubangiji ne yake masa magana was sautu sautul qari sautin mai karantawa ne yake yanzu ka zo kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم مثلا مي كاجي نيتي مي كو كاجي ابنده كو كاجي كينا وني حكمتي زكا ايه اكينا بابو سبوده كا اللفظ لفظ الباري لفظين نا اوبنجي ني والصوت صوت كما نا القران صوت القاري صوت مي كراتون ني mai karatun kuma ba karatun bane mai karatu daban karatu daban wannan shine mizanin aunawa sannan kuma idan mutum yasma'uhu min zatil muqaddasa yana jin qur'anin daga ubangiji ne wato amru da nahayu yana magana ne yana ana fada masa duk abin da ake ji yana jin sa kaman minallahi nazala huwa rabbaniyuna Allah ne yake ma magana kana magana ne na ta fada muku jifa jifa ana tsinta wata rana na ta cewa na ji wani yaro yana karatun alqur'ani ina wani gari mun yi fata ai kuna fahimta na ta fadan haka yawa mun yi bata daga garin da muke mun je an tura mu shehi ne tura mu je mu ga da shehin garin ni kuma ban taba zuwa garin ba sai muka zo muka wuce sai nace kai kwatancen kaman ni bai mun ba bai wuce gurin ba sai aboki na yake cewa ai ban san garin ba me me yasa in tsaya kawai yake ya ja malanta ni musu wuce sai nace ni wallahi zan tsaya anan domin kwatancen bai wuce ni na ga kaman kwatancen anan kusa akai bai kai wuce nan gurin ba sai ga wani yaro yana cewa waje daka balan fada waje daka balan fada waje daka balan fada sai nace ka gani go nace wallahi tallahi mun bace nace musu wallahi tallahi mun bace saboda sautin ni abinda aka je da ni ubangiji ne yake mun magana waje daka balan fada magana tana yin daidai mun sare ka bace ce muka shiryar da kai sai nace anan zan tsaya sai na ga wani mai keke yace da Allah malam ina ne gidan tsohon liman sai yace gashin mun bashi a baya sai yace ku dawo ku da kuka san gari ka ga ma'anan jin magana kenan to kuma haka ya kamata a kowane lokaci ka dinga jin maganar ubangiji idan baka kai ga jin sa haka ba to da sauran aiki to karatun qur'anin ka irin jin haka ne ko kuma jin war ne kawai ka ji shi an fahimta in jin war ne ka ji kana da wannan level din ka samu duk abin da ka samu abin da ka samu zamu zo akan san ko mu yi magana sai to anan sima'an sarihan zaka ji a bayyane la fi kulli waqtin ba kowane lokaci ba wa inna ma zalika wannan fi istigraqihi wa fana'ihi tillahi ta'ala lokacin da kai zulumi ne kai kare cikin Allah to duk zaka ji ubangiji kana karatun alqur'anin shi kake ji shi yasa qur'ani ba shi da ranan da zai yanke babu baban shi Ibrahim baban shi kakan shi Ibrahim shi Abdullah kakan shi Ibrahim shi Muhammad lokacin da baban shi Ibrahim ya nemi izinin zai karba tarikan tijaniya yace ka je ka karba yace amma ni ba ni da lokaci darfatan akan qur'ani nake yace ni ba ni da lokaci saboda yanayin karatun alqur'anin sa da'iman shi a cikin qur'ani yake yace ba da wani lokaci saboda haka shi ya karba ya yi mishi izini ya karba tarikan tijaniya irin wa'innan mazajen ai matsayinsu daban ne to kaga anan istigraqihi wa fana'ihi tillahi karewansa da dulmiyawansa yin nitsansa a ciki saboda zatin Allah haka matsayin yake wal martabatu saniya martaba na biyu fil qur'ani a cikin alqur'ani duna hazihi bas kai wannan din ba wahiya shine man arafa ma'anil qur'an idan ka san ma'anin qur'anin kawai zahiran a zahiri wa alqa sam'uhu inda tilawatihi kana gamuwa da jin karatun lokacin da kake karantawa ka annahu yasma'u minallahi kamar yana jin magana ne daga Allah ya qussuhu alaihi ubangiji yana masa wa yana masa kissa wai taluhu alaihi kuma yana karanta masa ma awfa'ihi bil hududi tare da kiyaye haddodin da yake ciki na alqur'ani fa hadha wannan nabiyun aidan lahiqun fil fadilati bil martabati alula shi ma ya cancanci ya damfara da wancan martaban illa annahu dunahu sai dai bai kai nabiyun ba wal martabatu salis martaba na uku fi tilawatul qur'ani cikin karatun alqur'ani rajulun zaka samu mutum ne la ya'lamu shay'an bai san komai ba kaman mahaddatan mu'akkari min ma'anihi ba bai san fasaran komai ba laysa lahu illa sarda hurufihi ba shi da komai sai dai kawai zai jera maka harafan alqur'anin amma ka tambaye shi menene qul a'udubikum bai sani ba innama yastajibu bai sani ba lan tanalul birra ba zai fada maka ga abin da ake nufi ba amma dai yana haddan sardan an gane wala ya'lamu ma za ta dullu alaihi min al'ulumi bai san wani abin da yake nuni ban daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah fa haza shi ma wannan in kana muhtadiyan idan yana shari'a Allah yana ce masa yi ka ji abin da aka faɗa ka yi bari ka bari kana bin yadda ake yi wala ya'lamu wala ya'lamu ma za ta dullu alaihi min al'ulumi wal ma'arifi fa haza in kana muhtadiyan kasairil ajimi kaman a jamawa wanda ba sa jin larabci alladina la ya'lamuna ma'ani al-arabiyya wanda ba san ma'anan arabiyya ba illa annahu ya'taqidu sai dai ya kudurce annahu kalamallahi ya san magana ce ta Allah yake karantawa qur'ani kenan wail qasamuhu inda tilawati yana karanta al-qur'ani yana jin dadin sa mu'taqidan yana kudurcewa annallahi yatalu alaihi Allah ne yake karanta masa tilawatan yana jin karatun ai ka san kana karatun kai ka san ba gwanin tanka bane ai Allah ne yake sanar da kai kana fahimtar haka ka kiyaye dokokin sa la ya'lamu ma'anaha bai san ma'anan ta fa haza lahikum fil fadli amma shi ma wannan ya tafi cikin fadalan baina martabataini amma yana tsakanin martabobi guda biyu bai kai ba shi na uku ne illa annahu man hadda anhu bi kaseerin sai dai shi ya sare da abubuwa dayawa bi sharɗin amma sharaɗin an ya kuna mutadiyan ya zamo ya shari'a mutadiyan mufiyan bil hududi duk abin da Allah ya hana ya kiyaye wal wajibatu da wajibai ghayra mahalla bi shay'i bai tsaya wani ba to wannan shine mataki na uku a wajen karatun Qur'ani wanda in ana karanta alqur'ani a wayinnan siffofin kun ga siffan daya rabbaniyuna kun ga siffofi na biyu al'arifuna kun ga siffa na uku shine wayinda ya qara'u alqur'ana sardan biduni ma'rifati ma'anahu an ji wayinnan kun ji karanta alqur'ani a haƙƙin su yafi salati wa annabi Muhammad a haƙƙin su yafi salati wa annabi Muhammad a haƙƙin su yafi salati wa annabi Muhammad to wal martabatu rabi'atu amma martaba na hudu rajulun zaka samu mutum ne yatalu alqur'ana yana karanta alqur'ani sawa'an daidai ne aliman ma'anihi ya san ma'anan qur'ani aw lam ya'lam ko bai sani ba kamar wanda yake karanta shi sardan din ko wanda yake karanta shi yana jin ma'anan amma illa annahu mutajarri'un 'alal ma'asiyatillah sai dai shi yana aikata sabon Allah yana karanta alqur'ani amma yana aikata sabon Allah Allah ya ce kai saki Allah ya ce ka bari saki bari kun ji gurin da shi tijani yake magana
na'am
kun ji gairu mutawaqqafun ala shay'in minha ba abinda ya hana shi ba abinda in yana so kawai zai yi abin sa in baya so kawai shine ba zai yi ba amma in yana so kawai zai yi ba ruwan sa da Allah ya hana ko Allah bai hana ba fa haza wannan la yakunu alqur'anu fi haqqi afdalu karanta alqur'ani yin salati wa annabi Muhammad shi yafi masa magaran kenan fa aka juya ta da karfin tsiya izala ta ta bala'i ta halakar da mutane akai fa haza wannan la yakunu alqur'anu fi haqqi afdalu karatun alqur'ani a wajen a haƙƙin sa ba shine shi ba salati wa annabi shi yafi da dalilai yace bal kullu man zada tilawatan duk lokacin da ya karanta alqur'ani izdada zamban zai ƙara zunubi ne wa ta'azzuma alayhi alhalaku halaka ce kuma za ta zo masa yashhadu lahu qawlu subhanahu wa ta'ala ubangiji ne yake fadan hakan wa man azlamu waye yafi zalunci mimman zikira bi ayati rabbihi fiye da mutumin da ya karanta maganan ubangiji Allah ya hana shi shi kuma yayi waye fi wannan zalunci falam yahtadu idhan abada to wanda yake wannan kuwa har abada ba zai samu shari'a ba har abada ba zai samu shari'a ba kun ji daya hujjan shauti jani sannan wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa na suratul kafir ne wailu li kulli afakin asimin azaba ya tabbata ga mai afkawa abu Allah ya hana abu kace zaka yi to azaba ta tabbata ga wanda yake wannan aikin afakin asimin kenan ila qawli wa lahum azabun azimun kuma yana da azaba mai girma wa qawlu wannan suratul jasiya ta kenan ubangiji ya sake cewa kul kaga ya musu ya rasulullahi ya ahlul kitabi ya kuma abu talitafi lastum ala shay'in kuma komai bane hatta tu imu taurata wal injila saboda haka at-taura da injila ai maganan Allah ne sai kun tsayar da at-taura da injila bi ma'ana da alqur'ani in ba ku tsayar ma'ana abinda aka umarce ku kuyi kuyi abinda aka hane ku ku hanu in ba ku yi haka ba wannan suratul ma'ida kenan ba za ku kai ba wa kullu man yahfaz alqur'ana duk wanda ya haddace alqur'ani ko ya karanta wani abu na alqur'ani walam yaqum bi hududihi bai tsaya gurin da Allah ya ce yayi ba bai bi abinda aka ce fakadit takhazahu huzwan to ya rike alqur'ani izgilanci qala ta'ala ubangiji kuma yace wa idza talaqtumun nisaa idan kun saki mata ila qawli ta'ala wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku rike ayan Allah ya zamo izgilanci wanda yayi haka ba zai sha ba wannan ayoyin me yake nuna maka karatun alqur'ani da wasa karatun alqur'ani da wasa kai ka bari wannan mataki na hudu kenan wannan shine shauti jani yake magana akai ya sake cewa wa qawlu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ma balu aqwamin me yasa mutane ne yusharrafuna almutrafina suna daukaka kankantattu wa yastahafuna bilabidina suna walakantar suna maida masu ibada ba komai ba wa yaquluna bilqur'ani ma wafaqa ahwa'ahum suna fadan a cikin alqur'ani abinda ya daidai da ra'ayinsu kawai kaman izalan kenan ya daidai da ra'ayinsu wa ma halafa ahwa'ahum duk abinda ya saba da ra'ayinsu taraku sai ka ji sun yi shiru ba sa magana fa inda zalika a wannan gurin yu'minuna bi ba'dil kitabi sun imani da wani yanki na alqur'ani kenan wa yakfuruna bi ba'dil sun kafirce wa sauran alhadith karshen hadisi wa arada sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana nufi annahu yusaddiqu alaihimul wa'idu ana tabbatar musu manzo Allah yana tabbatar musu za su shiga naruku ma'ana azaba allazi fi al-ayati wa laki cikin aya qala ta'ala ubangiji yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din za ku kafirce ne za ku imani ne da wani yanki na littafi ku kafirce wani wannan annabi muhammadu bai fito da siffan izalanci da wahabiyanci a fili akan wannan ba ya fitar da shi a cikin bukhari ya fitar da shi waɗansu mutane ne za su zo ƙarshe wanda suke gaskata yahudu ko su gaskata amma su kafirtar da ahlul la ilaha illallah. Duk manzo Allah ya faɗa ashe duk wa'innan abubuwan qauluhu ashaddul azab, wannan da shi shiga mafi tsananin azaba inji Allah suratul ghafiri. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce inna min ashaddin nas azaban yawmal qiyamati, wanda suka fi shiga bala'i da shan azaba ranar tashin kiyama aliman lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi, malamin da ilimin sa Allah bai amfanar da shi, Allah bai amfanar da shi da ilimin ba. Sai daga cikin malamai atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qiluna, to yaya ƙarshen abun? Hum ashaddul azab, manzo Allah ya faɗa. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala, ubangiji ya saki cewa wa man a'rada an zikri, duk wanda ya kauda kai ga barin abin da na faɗa, ya kauda kai ga barin abin da na faɗa, na umarce shi ya ki me yace wa kadhalika yawman tunsa, shi ma za mu mance da shi gobe. Yawman tunsa, za mu mance da shi. Suratu Daha, faman taraka al-amala bil Qur'an, duk wanda bai yi amfani da abin da Qur'ani yace kai ba, kabari ba, faqan nasiyahu, daidai yake da ya mance shi. Wal wa'idu sabitun alayhi, Qur'ani ya tabbatar da za a yi masa narko. Fa mislu hadha, to misalin wannan mataki na ukun shine shautu jani yake fada, la yakunu alqur'anu fi haqqi afdalu min salati ala nabi, karatun alqur'anin sabai kai salatin annabi ba, salatin annabi a wajensa yafi bai karanta alqur'ani a wannan siffar da Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In mai hankali yana ka yarda baka yadda ba ma ka saurara, ka yarda baka yadda ba ma ka saurara. Shi karatun alqur'anin nan wannan wanda kake karantawa lada kake nema, ko kuma kana ihu ne kana cewa ubangiji ka ce kar nayi duk abin da zaka yi kai, haka ne ko ba haka bane? To lada ake nema ko tsinuwa? Idan mutum ya karanta alqur'ani da duk halin da ya dauka, in ya tafi akan wannan yana neman a bashi ladan karatun qur'ani ne ko kuma Allah ya tsine masa ne? Da karanta qur'anin sa da yin shurudin sa ma wanne ne yafi? Wannan fa shi ne. To salati wa annabi ko ba shi da wannan sharadin? Na sha fada ga wiwi a gefen bakinka kana zugata kana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, iyana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, sai ya narkar da zunubin gabaki ɗaya billahi lazi. Allah zai maka salati goma, domin shi salatin bai yi maka sharadin sai kana da tsarki ba, a salati yace ka kai. Wannan kuma yana neman waɗansu asharadu sharadai, shine dalilin shurutu jani ce. To wannan afdalu indahu, abinda yafi masa ya karanta salati, kuma salatin nan guda daya fa ashabul maratibus salasa, amma wa'inda suke da martaba guda ukun nan ko al-awwalu al-qur'an fi haqqin afdalu, su yi karatun alqur'anin ya fi musu salatin minan nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibul martabatir rabi'a, amma na hudun nan as-salatu ala nabi fi haqqihi, salati wa manzo Allah a haƙinsa afdalu min alqur'ani, shi yafi karanta alqur'ani. To da mu ji wanda ya ga dama ya ce zai shiga wancan kogin da wannan barnan ya yi yadda ya ga dama, mu ga yadda za a zauna lafiya. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tunkare shi a tunkari manzo Allah shi kuma aji wa bayanin zalika bayanin abin yadda yake annahu yanzadu min Allah ta'ala bi tilawatil qur'ani taradan wa la'anan duk lokacin da yana karanta alqur'ani da wannan siffan abin da ke faruwa gare shi taradan Allah zai kore shi wa la'anan Allah zai tsine masa wa bu'dan Allah zai nisanta daga barin sa illa an yakuna sahibul martabati ilahiyya til gaibi sai in mai karantawa shi asalin sa an yi shi wanda bai da laifi ne an yi shi wanda bai da laifi ne amma mai matakan mai laifi ne to yana cikin wannan gararin shi kuma wanda bai da laifin aksari baya sani ba baya sani dan ana koyi masa sahibul martabati ilahiyya fi gadi mudakhiratu lahu fil ma'rifati billahi al-iyaniya am oyi masa baya sani fa innahu in kana bi hadhihi al-musaba in aw wannan sifan ne wa haluhu fil martabati ar-rabi'a halin sai da cikin martaba na hukun kama da karna ko kamar yadda muka ambata fatum hajani az-zunubi fil gadi la shafa dukkan zanubin sa a koyi fil gadi wannan yana nan a koyi wa tuktabu za a rubuta jami'a tilawatihi dukkan karatun sa hasanatun wannan kyawawa ne la ajal martabatin lati hasalat lahu min Allah bi tariqil mahbubiyya saboda Allah ya riga ya so shi in Allah ya ce ina son ka shikenan ai an gama ba ka da wani abu kuma ina son ka kawai an gama in dai Allah ya ce ina son ka ya riga ya so ka kaman misali a ce wanda bai karanta alqur'ani ba amma a cikin amsa a cikin sahabbai Allah ala qadar misali ya tafi aikin badar Allah ya ce na gafarta maka to ka je duk tufka da warwaran da zaka yi ai tunda soyayya ta riga ta yi na gafarta maka saboda annabi na ba wani abu tare akwai mutane haka kuma akwai mutane haka fa in hala an hadhihi al martabati amma in ya kauce daga wannan martaba fa wa inda lahi baina amrayni yana tsakanin al'amari guda biyu ne imma an yu'amiluhu bil afwi fil akhirati ko Allah ya masa afawa a lahira wa adab al mu'akhadhati bil adabi Allah ya ce na fasa ba zan masa azaban ba ala zunubihi saboda zunubi lisabab min al asbabi saboda wani abin da ya aikata sabab min al asbabi al ma'lumati sananne fil ghufrani wajen neman gafara waye kasiratun wannan kuma yana da yawa ba hannun mu a ciki amma keke da keke zaka ji an ce wani ya cancanci ai masa azaba ne amma mun dauke masa keke da keke wani yana da laifin kaza ne amma an dauke masa wannan duk yana faruwa a halarin ubangiji kamar yadda yake faruwa a halarin duniya wani saboda aikin da yayi mana a baya to mu muke da haƙƙin mu ce mun share zunubin a duniyance ma a ce kuma a bar shi a ci gaba da shi a aiki ko kuma an tsaye da shi ma a ce a biya shi kudin watannin sa ba yi duk akwai wannan saboda sifatu duniya misal akhirati ne wanda ya kai level din abin da ake nufi shine mas'uli sai to ya tuna ya ga abin da aka manna alheri saboda haka an yafe masa amma ya tafi kawai ba komai maimakon za a iya daure shi rai da rai za a iya mar kaza amma ya tafi ba komai ba za a bashi kuɗi ba kuma a ce tafi wannan babi ne a bude wanda ƴan duniya ma sun san shi balle Allah balle manzon Allah wai ma an yunaqishu rabbahu alhisab ko kuma ubangiji al'amaraini guda biyu yayi masa munakasha na azaba munakasha na hisabi fil akhirati a lahira summa yaqulu lahu sannan Allah ya ce masa lanwaqizannaka bihadha zarratan za mu yi maka kamu daya bayan daya sai ka jance an daure mutum a kan laifi kaza shekara 80 na biyu kuma sai ka jance an daure shi shekara 40 na uku sai ka jance an daure shi shekara 30 na hudu kace laifin an daure shi shekara 20 na biyar ka zance an kama shi shekaru ko bayan haka zarratan zarratan kuma an san shekarun nashi ba zai kai ba amma ko yana lahira sunan shi da wurare a kotu kuma ake yin wannan hukuncin kuma a kama mutum da wannan laifin kuma laifin nasa ya kai haka Allah ya ga dama sai mutum haka fa sahibu hadhihi al-martabati to wanda yake da wannan martaban annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min tilawati al-qur'ani karanta salati wa annabi ba salatul fatihi ba fa afdalu min qira'ati min tilawati al-qur'ani yafi karanta al-qur'anin sa sallan da mai musu yayi wannan ne yasa da izala ƙaryata tai ƙaryan yayi yawa a lokacin nasu sai mota ta kai miliyan 1 da wani abu nayi majalisi duk gurin da izala take in yi majalisi a kusa da gurin in ba su cin su zo ga jawahirul ma'ani idan mutum a lokacin ana musa ana ainihin intasurullah yansurkum duk masallatai ana kwacewa ya mutane kudin su gashi na san dai a intasurullah yansurkum ba za ku sami kudin da ya kai 100,000 ba to ga mota ta kai miliyan 1 ko sari ne za a sai ta 800,000 ko sari ne dan Allah zuwa nuna min wannan maganar na shehu Tijani duk garin nan ba gunda ban zaga ba nayi majalisi waje ya kai waje guda 8 da motar kuma nake zuwa a lokacin in ka zo ka nuna ka fito da jawahirul ma'anin gidanka ba nawa ba balle ka ce bugun ya saba ka zo a nuna wannan shine dalilin da yasa suka yi shiru shine suka ce wai ina da aljani ne wannan kuma babu dalili ƙarya ne aka gine shi to waɗansu sai Allah ya sa suka fara dawowa cikin hankalin suka fara lura da abin da yake gudana amma sun kasa yin salati fatin ba za su iya ba suna tsoro to da haka fa izala ta ginu da wannan rashin mutuncin da shi ta ginu sai ta nuna kawai ita akan haka take gaskiya ne ba kuma gaskiya ba ne ga abin da manzal shot da ne ce annallahi likaunihi domin manzal sallallahu alaihi wasallama ya faɗa annallahi yusalli alaihi Allah yana salati wa annabi Muhammadu bi kulli salatin ashara kowani salati da kai wa manzon Allah Allah zai masa salati 10 me sharadi alola tsarki baka zunubin ayan fahimta baka zunubin shine nake faɗa anan koda mutum yana shan giya ne koda fasiki ne salati wa annabi ya fi amfanar da shi fiye da karatun alkur'ani ko fasiki ne salati wa annabi ya fi amfanar da mutum fiye da karatun alkur'ani saboda qur'ani kana karantawa akwai amru da nahyu an hore ka an hana ka taqarrubi ne salati wa annabi kuma babu amru babu nahyu zallan Allah ne zai ta baka kyauta kawai har Allah ya ji tausayinka ya ce na yafe maka na yadda da kai kuma tallanda muke kenan na annabi tallanda shi wajen kuma yake kenan shi ne ake ta bala'i a kai wa jami'ul alami fi kawratul alami dukkan alam fi kawratul alam dukkan alam abinda ke cikin alam ashara kowa zai maka salati 10 dai kana shan giyan kana zina kana komi da komi ba nayi umarni kai bane balle a ce ina talle ne dan na san za a yi sharri za a ce ai na ce kai wannan kai kaza ko kana yi in kana salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka kai kuma kofar rahaman kenan akwai mutumin da in ya sha giya in yabo ya dinga kuka kenan saboda ya rasa yadda zai yi ya bari salati wa annabi ya kamata ya rike akwai mutumin da mazinaci ne in yayi zina abin yana damun shi ya dinga kuka kenan ka dinga yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zai amfanar da kai duniya da lahira wannan shine ma'ana ba a fitowa karara a fada ne amma ya kai mu fada karara in ka fadan kai haka wa annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi zaka kai wallahi zaka kai tika uratul alami fayafuzu bizalika zai rabauta da wannan da sa'adatul abadiya zai samu arzikin duniya da lahira gashi ko mai sabon ne gashi fasiki ne bi kulli ma'al al-fusuqi amma kuma zai amfana saboda salatu annabi Muhammadu to abin da yasa in an je makaranta ne nan na duniya mun yarda wanda ya ji mu zai fahimci abin da ake nufi baya hana mutum samun sa'adatul abadiya ma da makana salatu annabi Muhammadu kenan akwai abin da ya kai salatin babu amma idan ka tsallaka ka kai level din da karatun alqur'ani a wajenka neman dalili ka bi an ce kayi an ce ka bari ai babu abin da yake wannan kuma an ce kayi kayi an ce ka bari an ce kayi kayi an ce ka bari wannan hajanin babu wani abin da zai ce dan me aka yi haka ko me yasa babu wannan Allah yake yi fa inna hadha alwa'du min Allah wannan alƙawari ne daga Allah muhaqqaqul wuqu'i kuma lallai zai afku muhaqqaqul wuqu'i lallai zai afku saboda inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alayhi man salla 'alayya wahidatan sallallahu 'alayhi biha ashara wa man salla 'alayya wahidatan sallal mala'ikuna alai kullu kauratul alam kab ga baki dayan alam kowanne sai masa salati goma wannan muhaqqaqul wuqu'i wa hadha waqi'un li kulli mutii'in wa asin wannan haka abin yake mai bin Allah ne ko mai sabon Allah asin mai din Allah ne ko mai saba Allah fa kullu man salla alaihi rabbahu duk wanda kuma ubangiji ya masa salati wa sallata alaihi malaikatun malaiku kuma suka masa salati fa huwa min ahli sa'adati dan aljanna ne fa sahibu hadha alhal sahibu wancan muqamin ya qawlu la halaku shi kuma karanta alqur'ani da wannan bambarman shi kuma zai halaka ya qawlu al-halaqu wash-shiqa'u kuma zai zamo shaqi bi tilawatul qur'an da karanta qur'anin wa taqawluhu sa'adatu wa lughfaranu bi salati ala an-nabi kai kuma kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka samu gufranu kuma zaka samu sa'adatu wannan ya isa to anan zan tsaya a yau mu ga abin da za a yi gobe mu shiga mu karasa to haka abubuwan suke da Allah dan annabi akwai adalci da aka yi wa Shehu Tijjani Allah ya taimake mu ya kara mana son manzo Allah ya sanar da mu manzo Allah ya sa mu zamo hadimansa ya sa mu zamo hadiman Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim albarka manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقدار العزم صلاه تملا الازل والابد الزمن ومكان مضروبه في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبح الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة. الله يدد مدرع النبي محمد.